أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قرأتم من الكتاب بغية المستفيد شرح منية المريد مستعيد محمد الأرض السائه رضي الله تعالى عنه من الشيطان نفس التند بقل أتكين المطلب السادس daga cikin sab'u matali inda yake bayani akan bambanci da sabani da ake samu tsakanin waliyai ahli da'irati ko ahli diwan, saboda bambance-bambancen mashayikhu da zauƙin su da kuma martabobin su da makamin su. To su makala ne, to dole ina ne. To bismillahi rahmanir rahim. Yawa sun maƙala radiyallahu anhu. Sannan Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce yana bayani akan bambancin martabobi da manziya da daraja na waliyai. Shehu Tijjani ya ce wa zalika kama ya ƙauli ba'dul arifina, wannan bambancin saɓani da bambancin da'awi ko da'awoyi, kamar yadda yake afkuwa ga wani ba'alin arifai masana Allah, abinda yake abkuwa ga shashin min annahu yudrikum min ulumil muhammadiyya, yana iya zikar ilimomi al muhammadiyya a bar danganta ga annabi Muhammadu, wanda madadin ilimin yake zuwa daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shine al ulumil muhammadiyya. Wani daga cikin su zai iya zikar wani bangare na wannan ilimi a kasara mafi yawa ma min al qudubi, daga qudubi ba shi kuma duk a wilaya ba sama da qudubi, amma za a samu wani daga cikin ba'dul arifina ya riski wani ba'ali na ulumul muhammadiyya akasar mafi yawa min al qudubi, daga ilimin da qudubi ya riska, ma annahu tare da cewa shi wannan ba'dul arifina din la yashmu ra'ihatan, ba zai iya shakar ko da kanshi ɗaya ba limakami na mukamin kudi. Tsakanin su ma akwai tazara da rata mai yawa tsakanin mukaminsa da mukamin kudi, amma kuma ya iya riskar wani nau'i na ilimi al-muhammadiyya akasar mafi yawa min al-kudi, daga yadda kudi ya riska. Saboda wa fawqa kulli dhi ilmin alim, saboda dukkan wani mai ilimi akwai mai ilimi har ya fike zuwa ga Ubangiji. Wala ya qadiru ala tajalliyatihi, amma ba'd al-arifina nan da aka haska maka wani ba'd al-ilmi ba zai ba yi da iko ala tajalliyati abu ta tajalliyati na wannan kullugun, wane shi matsayinsa ne kaiwa. Sai ya kawo maka misali yace wa ka qadiyati sayyidina al-Khidr ma sayyidina Musa alayhi salam, kamar dai mashahuriyar nan qabiyya, mashahuriyar qabiyyan nan ta sayyidina Haluru da kuma sayyidina Musa alayhi salam, wani ruwa cikin suratul Kahfi ma amma zikira tare da abin da aka ambata min anna li sayyidina Musa alayhi salatu wasalam alf majlis ma Allah ta'ala, cewa annabi Musa alayhi salam yana da majalisi da ya zauna ya yi munajati da Ubangiji alfa majalisi, majalisi dubu, kuma kowane yana karɓar mabambantan ilimi a wajen Allah fi muddati hayati a tsawon rayuwarsa shi annabi Musa, daga lokacin da aka aiko shi da manzanci zuwa wafatinsa yana da majalisi dubu wanda kowanne ya yi talakinsa daga Ubangiji a wajen munajati. Kullu majalisin, dukkan majalisi ɗaya da ya yi munajati da Ubangiji a cikinsa, wahabahu Allah ta'ala fi min al-ulumi, Allah ya bashi wani ilimi ma yubhiru uqul al-khalaiq ajma'in, abinda yake dimauta hankulan halittu gaba daya. Ko na majalisi daya ilimin da Allah ya kurala wa annabi Musa, idan aka bayyana shi ga dukkan halittu to yubhiru uqul al-khalaiq, zai dimauta ya rinjaye hankulan halittu ajma'ina baki daya. To ya da irin wannan ilimomin daban-daban da majlisi daban da har guda dubu amma duk da haka da suka yi kalan batta da halriya akai to haka lamarin yake sai halriya zo da wani ilimi daban wanda shi kuma Annabi Musa Allah ya sanar da shi wannan nau'in ba kuma dole ya sallama yadi to haka lamarin yake wa kalqudul makasumi sai utujani sai sawabu ya koyi kansa yace kamar qudul al-makasum ayu qudubai a baya da daban daban amma shi da yazo sai ya dauki laqabin al-qudubul makasum ba wani qudubi a cikin arifai da aka masa laqabi ko ya dauki wannan tuta ta qudubul makasum amma qudubai an yi su iri iri bayan sa ma an yi qudubai ko ana yi to amma babu al-qudubul makasum shi kadai ma gairihi tare da kamar shi ne qudubul makasum ma gairihi tare da wani sa shi ma ya sallama a iya nuna wa wani wali wanda bai kai shi ba wani nau'i da ilimi min al-ulumil muhammadiyya wanda shi kuma Allah bai kebance shi da shi ba thumma qala radiyallahu anhu sallama mawlana jawdu jami'a radiyallahu anhu yace walaysa martabatan kamilatan min jami'i rujuhi ba wata martaba cikakkiya ta ilimi na ma'arifa ko ilimi na shari'a min jami'i rujuhi daga dukkan fukoki a cikin mutum duk wani ilimi ya san shi da dukkan fukokin sa illa li sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sai dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da martabatan kamilatan min jami'i rujuhi shi ne yake da martaba kamila daga dukkan fukokin ilimi duk wani ilimi da Allah ya sanar da shi ga halittunsa to manzo Allah ya san wannan ilimi ko wani ilimi ba duka kar ka cire wani fanni har ilimin kele-kele da ilimi na sayi da na likitanci kawai lokacin bayyana shi ne bai yi ba manzo Allah ya yi wafati amma manzo Allah ya sai bal da yawa daga cikin wannan ilimomin an same su ne ma wasu a cikin hadisai daga cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ku kansu arifan da ake magana suna samun ilimi daban daban ai a baya ya gaya maka cewa min annahu yudrikum min al-ulum al-muhammadiyya ashe ilmu ma na annabi muhammad yana iya dukkan wani abu na ulum al-muhammadiyya to tunda shi ake danganta ilimin ma zuwa gare shi ake samu wani bangare wani ya samu wani nau'i bai samu wani nau'i ba to ashe shi ne mai martabatan kamilatan min jami'i wujuhi kenan sallallahu alaihi wasallam wa qad waqabtu li ba'd ahli tahqiqi sai dai Muhammad bin Abd al-Sa'i yace haqiqa na ci kalo da wani ba'alin ahli tahqiqi ma abota ilmin ma'rifa mimman lahu yadu tula fi ulum al-awzaq azwaqi daga cikin wanda suke da hannu mai tsawo cikin wannan fanni na ilimin zauki shine ilimin ma'rifa wa asrarit tariq wanda suke da hannu mai tsawo cikin asrarai na hanyar kufayi bayin Allah to na ci kalo da shi fi ba'al mu'allifati cikin shakin wallafa wallafansa al-mutalaqqati wanda aka yi talaqin ta min al-khas wal-ami daga kebantattun bayi da kuma gabagalin malamai ka gane ai wanda ta samu kalbuwa bil qabuli tamira kalbuwa cikakkiya la tikaru ala kalami abu sawal dan sai da yayi muwafiki wanda ya dace da kalami shaykh da zan tsawo da jami'i radiyallahu anhu zan tsawo da jami'i da ya fada fi ifada cikin wani tsari na ifada fulburinci shi ma na maganganun shaykh jami'i a wato shaykh jami'i ifada fulburidi biman laysa min jawahir al-ma'ani eh wasu ban gani saboda jani da ba aka talo su wanda sai da alil haraji ne bai same su ba bai rubuta su ba a cikin jawahir al-ma'ani ana ta wurin tafi ifadatul murid to yace na ta kalo da zancen da ya dace a cikin littafin ifadatul murid zancen da jani da ya dace da na wancan malami shine Allah kullu wahidin min al-awliya hakika ko da ɗaya daga cikin waliyai yaktasu yana kebantuwa bima la yushariku fihi ghayruhu da abinda wani sa baya tarayya da shi a cikin su inda ya kai muqamin wilaya to za a kebanta shi da wani nau'i na ilimi wanda shi kadai yake kebanta da wannan ilimin a wannan zamanin a wannan rayuwar kafin ya wafa shi wa in kana ala maqami minhu koda ghayruhu din shi ne mafi daukakar muqami minhu fiye da shi wannan wahidu min al-awliya muqamin ka daban ilimin da Allah kuma ya baka daba wanasuhu bayanin da shaudu jamiyai wa alam ka sani annahu lamma kana da hadhihi tariq yayin da wannan hanya ta arifai sufaye ta kasance amruha al-amrun ta'jibun yana da ban mamaki wa sirruha sirrun ta garibun bako ne a wajen malaman zahiri to kallama tajidu ahliya muttafiqina zai kadan ya kalanta ma kwarai ka samu ahalin wannan tafalki na arifai muttafiqina sai ittifaqi akan ilimi guda ko fanni kaza ko fahimta kaza shi yasa kake jin da'awoyin su yana sassabawa bayanan su yana sassabawa amsoshin su yana sassabawa zai yi ya kallabi ya kalanta ma kwarai ma din ta'kidu lil qillati ya kalanta kwarai ka samu ahalin da su yi ittifaqi aw yusbitu ko ko aw yusbitu ahaduhum lil akhir qadama ko kuma sai daga cikin su ya tabbatar wa dayan qadama duga digi da ya taka na ma'arifa ko na wilaya ko na wani muqami yace eh yayi da wannan shine yake da muqami kaza aw yakuna lahu mu'azziman ko kuma wannan waliyin ya dinga ya kasance mu'azziman mai girmamawa da hu ainin akiri ga ilil akar ga ɗaya yana wali wancan yana wali kuma kaga yana bashi girma kamar muridi da shehinsa zai wahala bal sai yace kai bali dai tarar galib za ka ga mafi linjayen al'amarin anna kullu wahidin kowane ɗaya daga cikinsu yadda yana da awar annahu alwasil shi ne ya fadi da wannan muqamin ba wancan da yake da awa ba shi ma wata yana da awar ai ba kai ne kake kan wannan kadami ba ko kake kan wannan muqamin ni ne nake kai saboda ne wa anna ghayruhu ko wanne yana gani ai wanda ba shi ba laysa indahu ta'ilun ba yi da wani muqami shi a wajensa hatta qala ba'du ma sai da wanda da cikin shi yake illa lil qudbi 100,000 maqami wa 42,000 daraja shi kudubi yana da muqami 1000 ne wa 42,000 daraja da kuma daraja 42,000 na daraja muqami 1000 daraja kuma 42,000 wa kullu wahidin mimman salaka martabatan fi hadhihi al-maratib to kowanne mutum ɗaya daga cikin waliyai in ya shiga wata martaba ɗaya min hadhihi al-maratib na wannan martaba 1000 da aka ce kudubi yana da ita ko ya shiga wata daraja daga cikin wannan daraja 1000 da kwaya 42 da aka ce yana da ita to amma ka samu wali ya dinni taraki ya taka wata daraja ko wani muqami daga cikin wannan muqamai ka gane min hadhihi al-maratib daga wannan martabobi 42,000 aw maqamun ko ya taka wani muqami daga wannan muqaman 42,000 min hadhihi al-maqamat daga wannan muqamai to yara Allah ya sulku ada maqami yana ganin aiki yanzu ya shiga ɗaya daga cikin muqami na 42 sai dinga ganin shi ma 42 ne alhaji ina ne to eh yawa to idan aka ce aw maqaman min hadhihi al-maqamati ko ya taka wani muqami daga cikin wannan muqamai 1000 yara zai dinga gani annahu lam yasluk ahadun maqamahu wa kayyi zai dinga gani ai ba wani mutum guda da ya shiga wannan muqami nasa har kudubun ma yana ga zai kai ba saboda me ake samu wannan li quwwati adwarihi saboda kalfin haske cikakken wannan mukamin da ya taka kuma a sai ɗaya ne cikin dubu wanda kila ma shi ne mafi kankanta amma sai ga ba wanda ya taba shiga wannan mukamin in ba shi ba saboda mai liqwati alwari saboda kalfin haske cikakken sa wa azim asrarihi da kuma girman asrarar da suke cikin wannan mukamai na ilimin ma'arifa da Allah ya kunshe shi a cikin wannan mukami intaha annan zance ko da jani tsare ki lafazi da lafazin da aka samu sai aka rubuta radi Allahu ta'ala anhu alhamdulillah insha Allah.